air component of Operation Hadrenjaji has just conducted subsidiary air interdiction operation codenamed Operation Wutandaji.
Daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ibikunle Daramola, ke mana ƙarin bayani akan wani mummunan farmaki da jiragen yakin Najeriya suka kaddamar akan wasu sansanonin ƴan bindiga daɗi guda bakwai da jihar Zamfara, wanda ya yi sanadiyar kashe ƴan bindiga sama da guda ɗari a farmakin da aka faro tun daga ranar Asabar ɗin da ta gabata zuwa jiya Alhamis. Farmakin na jiragen yaƙi mai take Operation Wutar Daji kashi na biyu da ke ƙarƙashin Operation Hadarin Daji an sami nasarar ƙone sansanonin ƴan bindiga daɗi ƙurmus a dazukan Kuyambana, Damboro, Dutsen Asola da kuma Dutsen Bagai, duk a jihar ta Zamfara. Air Commodore Daramola ya kuma mun ƙarin bayani akan makasudin wannan mummunan farmaki.
Air Interdiction Operation Wutar Daji 2 was aimed.
Makasudin wannan farmaki na Operation Wutar Daji shine don sa kafar wando ɗaya da ƴan bindiga daɗi, ƴan ina da kisa, sannan a kawar da illahirin sansanoninsu a cikin dazukan don wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa. Air Marshal Sadiq Abubakar shine babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya.
Yakin Zamfara kwanan nan muna nasara, akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa, amma saboda muna da abin da zai iya bamu ilimin cewa suna waje kaza, muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske.
To ko ta wace fuska gwamnatin Zamfara ke kallon wannan farmaki na bayan nan? Zelan Baffa shine kakakin gwamnan jihar Bello Matawallan Maradun.
Gaskiya wannan abun farantawar rai ne, wato a kullum abin da gwamnati take so shine ta ga cewa an samu zaman lafiya. Duk waɗanda suka kwantare suka ce ba za su yadda a zauna lafiya din nan, ba za su ci gaba da zubar da jinin mutane, gwamnati ba za ta zuba ido ta kyale su ba. Saboda haka a kullum idan sojoji suka ba wa gwamnati goyon baya, ba karamin farin ciki muke ji ba, kuma Allah ya ba da nasara. Yanzu za ka samu cewa duk waɗanda suke ta da kayar baya yanzu a kullum wahala suke sha a hannun sojoji.
Su ma Zamfarawa irin su Ibrahim Ahmad Janyau na ci gaba da nuna farin cikinsu bisa wannan hoɓɓasa da jiragen yaƙin Najeriya suka fara a bayan nan.
Ganin yadda sojojin sama ke amma waɗannan ƴan ta'adda, abu ne wanda dole ne mu yaba abun daga shi wannan daji na Kuyambana da na Dokoro, abun da ya kai har Subugu. Al'amari ne na yankin Shinkafi, duk wanda a wannan yanki dole ne ya yaba ma sojojin sama bisa da ƙoƙarin da suke yi.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.